Liberty.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na Sarawa abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Asabar 19 ga watan Agusta na shekarar 2023. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wata tawagar wakilan kungiyar ECOWAS sun gana da shugaban mulkin sojan Niger. Sannan za a ji cewa kungiyar 'yan arewacin Najeriya mazauna Amurka da ake kira Zumunta Association USA tana gudanar da taronta na shekara-shekara a birnin Washington DC. Kamar kowace rana Asabar, Ibrahim Kalmasi Garba zai shigo mana da shirinsa na amsoshin tambayoyinku, sai kuma shirin wasanni a takaice wanda zai kawo muku labaran duniyar wasanni. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lasari wa wannan daren. Ga kuma cikakkun labaran duniyar. Karon farko tawagar kungiyar kasashen ECOWAS ko CEDEAO ta sami ganawa da shugaban majalisar sojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger, Abdulrahman Tchiani, a ziyarar da suka kai karo na biyu a Yamai, babban birnin kasar, a yau Asabar. Wannan dai wani yunkuri ne na samun warware rikicin siyasar da ya barke a kasar ta Niger sakamakon juyin mulkin soji kwana daya bayan taron manyan hafsoshin kasashen kungiyar da suka yi matsayar shirin kota kwana idan har ba a sami cimma daidaito ta hanyar diplomasiya ba. Tawagar ta ECOWAS a karkashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya Abdulsalami Abubakar ta kuma sami ganin hambararren shugaban kasar Muhammad Bazoum a inda sojoji ke tsare da shi tun a ranar da aka yi masa juyin mulki. Jagoran tawagar Abdulsalami Abubakar ya zanta da wakilin mu a Yamai Suleiman Muni Barma jim kadan bayan ganawar.
To alhamdulillah, kamar yadda kuka ce, mu manzane ne na shugabannin ECOWAS, shugabannin mu suka turo mu don mu zo mu tattauna da ku wanda ya za mu yi wannan matsala da muke ciki mu samu mafita. Amma abinda muka tattauna ba zan iya gaya miki ba yanzu, mun ji nashi ra'ayin da kuma abinda aka yi mashi, kuma akwai wasu ɗan matsaloli da yake tare da shi wanda ya mana bayani wanda za mu je mu gaya mu shugabanninmu. Ya kamata su ji daga gare mu, daga wurin mu tukuna kafin ku yaɗa labari. Ba shakka wannan taro da aka yi, Allah ya sa mun samu mabuɗi kenan da za mu ce za mu ci gaba da tattaunawa don a samu a warware wannan matsalar.
Shugaban wato Abdulsalami Abubakar kenan, jagoran tawagar kungiyar ECOWAS a jamhuriyar Niger. Babban birnin yankin arewa maso yamma na Canada ya zama wayan ba kowa bayan kusan dukkan mazauna birnin sama da 20,000 sun fice yayin da wata babbar gobarar daji ta tashi a kusa a lardin British Columbia da ke kudu. An fadawa dubban mutane da su bar gidajensu yayin da jami'an kashe gobara ke fafatawa da wata wutar da ta aukawa gidaje da ci. Premier British Columbia David Eby ya ayyana dokar ta ɓaci a fadin lardin a matsayin martani ga gobarar dajin da ba a taɓa ganin irinta ba a daren jiya Juma'a. An faɗaɗa umarnin ficewar a lardin daga gidaje 4,000 zuwa kusan 15,000 da dare. Jami'a a yankin arewa maso yamma sun faɗa da yammacin jiya Juma'a cewa kimanin mutane 19,000 ne suka bar Yellowknife cikin ƙasa da sa'o'i 48, da kimanin mutane 15,000 suka fita a cikin ayarin motoci yayin da 3,800 kuma suka fice a cikin jiragen sama na gaggawa. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky yana kan ziyara a ƙasar Sweden a yau Asabar, inda zai gana da jami'an gwamnati da sarki Karl na 16 da sarauniya Silvia. Wannan ce ziyarar farko da shugaban na Ukraine ya kai kasar Sweden tun bayan da Russia ta mamaye Ukraine. Kasar Sweden ta sauya manufofinta tsawon lokaci na rashin kin marawa Ukraine baya da makamai da sauran tallafi a yakin da take yi da Russia. Kasar Sweden ta nemi shiga kungiyar NATO kuma tana samun ci gaba a fafutukar shiga kungiyar. Haka kuma a yau Asabar, Fadar Kremlin ta ce shugaban kasar Russia Vladimir Putin ya ziyarci Rostov-on-Don, shirkwatar rundunar soji ta Rasha a Ukraine. Labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. An kama wani dan kasar Switzerland a kasar Myanmar da ke karkashin mulkin soji da laifin shirya wani fim da ake zargi da cin mutuncin addinin Buddha, kamar yadda kafafen yaɗa labaran kasar suka ruwaito a yau Asabar. An kama Didier Nussbaumer mai shekaru 52 a ranar 8 ga watan nan na Agusta tare da wasu 'yan kasar Myanmar 13 ciki har da wata yarinya 'yar shekara 12, inji jaridar Myanmar Alin. Zagin addinin Buddha laifi ne da za a hukunta shi a Myanmar, wadda mabiya addinin Buddha ne ke da rinjaye, inda kuma addinin kishin ƙasa ya karu a cikin 'yan shekarun nan. Kusan kashi 90 cikin 100 na mutanen Myanmar mabiya addinin Buddha ne. Rahoton jaridar ya ce Nussbaumer ya rubuta tare da shirya wani fim na minti 75 mai taken Kada ku yi tsammanin komai, wanda aka wallafa a shafin YouTube a ranar 24 ga watan Yuli. Gajerun sassan bidiyon na fim ɗin kuma sun bazu a shafukan sada zumunta ciki har da TikTok da Facebook, waɗanda kuma suka janyo kakkausar suka daga mabiya addinin Buddha a Myanmar. Rahoton da ya bai bayyana inda ake tsare da ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin ba. A ƙarshe, ana bikin ranar jin ƙai ta duniya ta wannan shekara a daidai lokacin da ake samun ƙaruwar hatsari ga dubban ma'aikatan agaji da ke sadaukar da rayuwarsu kan aiki a kowace rana domin taimakawa miliyoyin mutanen da rikici da bala'o'i suka shafa. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce ma'aikatan jin ƙai na cikin hatsari a yanzu fiye da yadda lamarin yake shekaru 20 da suka gabata, lokacin da aka kai harin bam a shel kwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Canal Hotel a Bagadaza ta ƙasar Iraki, inda aka kashe ma'aikata 22 ciki har da wakilin musamman Sergio Vera de Melo tare da jikkata wasu 150. Ofishin kula da ayyukan jin ƙai na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya zuwa wannan shekarar an kashe ma'aikatan jin ƙai 62 a rikice-rikice a duniya, wanda ya karu da kashi 40 cikin 100 idan aka kwatanta da na shekara ta 2022. An kuma jikkata wasu ma'aikata agaji 84 tare da yin garkuwa da 33. An kirkiro da ranar ta jin ƙai ta duniya a matsayin martani ga mummunan harin da aka kai a Iraki shekaru 20 da suka gabata, waɗanda suka tsira da rayukansu da dangin waɗanda abin ya shafa, da kuma manyan jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da ma jami'an diplomasiya da sauran jama'a. Sun halarci wani biki na musamman a jiya Juma'a a shalkwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Geneva domin nuna girmamawa ga ma'aikatan agaji da suka rasa rayukansu a ayyukan jin ƙai.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu daga nan Amurka. A karo na 30, ƙungiyar 'yan arewacin Najeriya daga jihohi 19 da ake kira Zumunta Association USA tana gudanar da taronta na shekara-shekara a birnin Washington DC, inda 'ya'yan ƙungiyar daga jihohin Amurka ke halartar taron. A zantawar da ni da abokiyar aikin Aisha Ma'azu da ke halartar taron yanzu haka, ta yi min ƙarin bayanin irin abubuwan da ke faruwa.
To Malam Baballe, wannan taro dai ana yin shi kowane shekara ne, kuma wannan shine karo na 30 da ake wannan taro tun kafuwar wannan kungiya ta Zumunta Association na Amurka. Kuma mutane suna zuwa daga jihohi daban-daban, shi suna samun wakilcin shugabannin rassan wannan kungiya da suke jihohi suke zuwa, da kuma 'yan kungiyar kuma suke zuwa da kansu domin su zo su halarci wannan taron. To taken taron na bana shine irin rawar da 'yan Najeriya mazauna kasashen Turai, musamman a wannan hali da ake ciki Amurka, za su iya takawa wajen ci gaban Najeriya. Daga cikin manyan bakin da aka gayyato a yau shine Farfesa Tijjani Bande, wato na Majalisar Ɗinkin Duniya, amma wannan karo ya zo ne a matsayin bako ɗan arewa mazaunin Amurka, ko kuma da ya zo shi ma ya bada nasa gudunmawa, kuma shine ya gabatar da jawabi na musamman, wato keynote address, wanda yi bayani akan irin abubuwan da za a yi la'akari da su har idan ana so a taimakawa a ci gaban Najeriya. Na farko, abubuwa guda uku a dunkule magana akan su, ya magana akan zaman lafiya, samar da ilimi ingantacce, da kuma samar da ayyukan yi. sai kuma bayanai da sauransu shugabannin rassan kungiyar suka yi.
Kowane irin abubuwa za a gudanar a wajen taron?
Akwai wasanni da aka shirya za a yi, sannan kuma suna da shirin tara kuɗi wanda zai taimaka musu wajen tallafawa ilimin matasa a gida Najeriya. Kuma wannan ba wai shine karo na farko da suke sun saba yin wannan gudunmawa da suke bayarwa wajen ilimi, wanda suka ce bayanan da na samu shine kowace jiha a jihohi 19 na Najeriya ana samun mutum ɗaya da suke tallafa.
Wato jihohi 19 na arewacin Najeriya kike magana kenan ko?
Haka, na arewacin Najeriya suna tallafawa mutum ɗaya ya samu karatun jami'a. To sai dai akwai bayanin da wata mataimakiyar shugabar kungiyar ta ƙasa ta sanar da ni, ta ce min akwai wani ɗan kungiyar da shi ya yi ta kansa ya yi hoɓɓasa ya tabbatar da cewa banda mutum ɗaya shi ma ya fito da kuɗi daga aljihunshi ya ƙara mutum ɗaya daga kowane jiha. Wato ya kasance kowace jiha na samun tallafi, mutane biyu su samu suna cin gajiyar da wannan tallafi su je karatu a jami'a.
To ko akwai wani abu na musamman da ya faru a wajen taron wanda zaki shaidawa masu sauraronmu?
Ya zuwa yanzu dai taron na ana ci gaba da gudanar da taron, ba a kai ga waɗannan wasanni da dai sauransu ba, amma nan gaba insha Allah za a yi.
To madalla, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyi. Dan Allah, VOA Hausa ku tambaya mun masana ɗan takaitaccen tarihin gidajen tarihi da kuma wuraren tarihi na Timbuktu da ke ƙasar Mali, wanda hukumar UNESCO ta ayyana a matsayin ɗaya daga cikin muhimman wuraren tarihi na duniya. Mai tambaya Yusuf Abubakar Bauchi, Najeriya. Sai kuma kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan mai cewa, salamu alaikum VOA Hausa, dan Allah VOA Hausa ku tambaya mun masana ko me ya janyo faduwar darajar naira a Najeriya? Shin ko me ya sa har yanzu darajar naira take ta faduwa? Shin laifin gwamnati ne ko na 'yan kasuwa? Mai tambayar idan an tuna shi ne garbanin Hali Kamba, jihar Kebbi, Najeriya. To bari mu fara da ansar tambaya kan tarihin wuraren tarihi na Timbuktu da ke Mali. Idan mai tambayar Yusuf Abubakar da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga masanin kayan tarihi da kuma yadda ake adana su da ke Abujan, Najeriya, Malam Balankaru, wanda ya ce,
kafin mu bada amsa akan wannan gida na tarihi ko kuma ita wannan cibiya ta Timbuktu, wato birnin Timbuktu asalinsa an ce da daji ne tekar, kuma an ce kilomita 13 ne dab da kogi. To wannan guri wajejen an ce ƙarni na 11 babu kowa a cikinsa, makiyaya sai suka fara zuwa gurin a shekara ta 1100. To a hankali a hankali gurin yana haɗuwa, ƙabilu daban-daban suna zuwa wajen, kamar su Mandinka, Bambara, Malinke, Saminke da sauransu. Sai waje ya yayyage, saboda haka sai aka fara samun masana malamai suka fara ziyartar gurin. To a hankali kuma sai wajen ya jure ya zama wajen kasuwanci. Ana kasuwanci tsakanin mutanen Algeria da Tunisia da Libya da su mutanen wannan wajen, saboda wajen ya kasance a tsakiyar daular Mali ta wannan lokaci. Ana kawo kayayyaki daga wato Bahar Rum, kamar su ainihin wato gishiri, tufafi, littattafai da dabino da bayi a zuwa siyar. Kuma 'yan kasuwa daga wajen fuskar Ghana haka da kudancin Afirka ta yamma sukan ɗebo kaya kamar zinariya, kamar hauren giwa, kamar goro da bayi, su ma su kawo Timbuktu a tsayarwa. Wannan sai ta sa Timbuktu ta samu haɓaka. Timbuktu ta samu haɓaka ta kai inda ta kai, sai kuma ta zama cibiyar da kusan kowa yake hanƙoron ya mallake ta a wajen karni na 13. Duka masarautun da suke kewaye da ita, masarautun Mali, masarautun Sangai, da su Bambara sai suka rika yunkurin su mallake ta. Saboda haka aka yi ta yaƙi, yau tana hannun wannan, gobe tana hannun wancan. Amma a zamanin sarkin Mali Mansa Musa shine wato aka ce Timbuktu ta haɓaka. Ta kai inda ta kai har aka sami wannan guri da ake kira Jami'ar Sankore, wato cibiyar adana bayanai. Amma asalin gurin babban masallaci ne. Masallaci ne malamai suke haɗuwa a wajen, ake rubuce-rubuce, ake karance-karance, ake yin musayar ra'ayoyi da kuma bita na ilimi. To da haka wannan guri da ya shahara sai ya rika ɗaukar hankalin masana iri-iri. Lokacin da shi Mansa Musa ya tafi aikin hajji a shekara ta 1324, an ce ya je Masar ya taho da malamai da kuma ita ƙasar Saudiya ɗin ya kawo shi. Waɗannan malamai su ne suka zo suka zauna a nan cibiyar da ake kira Sankore, suka yi rubuce-rubuce a kan fannoni da dama, fannonin fiqh, fannonin hisabi, da fannin tarihi, da kuma fannin ilimin taurari. Saboda haka Timbuktu ta samu haɓaka, ta samu cigaba, sunan ta je ko'ina, har ma ake cewa ita wannan gidan tarihi ko kuma jami'a. Domin a gurin wasu suna cewa jami'a ce, wasu kuma suna cewa gidan tarihi. Amma bai zama gidan tarihi ba sai da fara zama cibiyar ilimi, wato ita wannan cibiya ta Sankore. Kuma ganin gurin nan ya haɓaka, sai malamai daga ko'ina suka rika tasowa suna shigowa. Har ma wasu daga cikinsu suka shiga yawon yaɗa addini. Kaɗan daga cikin kuma suna ɗaya daga cikin waɗanda suka yaɗa addini har a zuwa Kano da Katsina, wato ƙungiyar da ake kira Wangarawa ko Mallawa a shekara ta 1349 lokacin sarkin Kano Yali Ɗan Tsamiya.
To yanzu shi wannan gidan tarihi na Timbuktu, ina za ka saka shi a jerin shahararrun gidajen tarihi na Afirka?
Shi matsayinsa za a iya cewa cibiya ce ta horar da malamai, cibiya ce da ta samar da malamai iri-iri da masana, kuma wasu suka zo daga cikinsu su shigo su fita, shigo su fita. Ɗaya daga cikin ma waɗannan masana akwai Sheikh Mukhtar Al-Kunti, ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jihadi a Abidjan. Da ke shi malam Mukhtar Al-Kunti, wanda sananne ne a nan Afirka ta yamma, a zamansa da fahimtarsa da addini ya yi rubuce-rubuce, an ce ya rubuta littattafai, ɗaya daga cikin tasirin zaman ita wannan cibiya kenan. Ya rubuta littattafai shi kaɗai sama da 300. To a cikin littattafan na 300 da ya rubuta, an ce abin da ya yi ta ƙoƙari ya nuna shi ne a lokacin ƙungiyoyin jihadi sun fito iri-iri-iri a garurruka iri-iri kewaye da Mali nan kewayen Timbuktu. Shin Sheikh Mukhtar Al-Kunti a cikin rubutunsa ya nuna wa sauran malamansa 'yan uwansa cewa ɗaukar makami a fita yaƙi ba shi ne jihadi ba. Wato ya fito da wata irin fahimta tasa ta daban a kan yadda ainihin wato jihadi yake. Ya ce jihadi shi ne wato mutum ya mallaki kansa, ya gyara zuciyarsa. Gyaran zukata shi ne jihadi. In ka gyara kanka, to ka yaƙi zuciyarka daga lalacewa ko gurɓacewa, to wannan ma jihadi. Kuma a maimakon ɗaukar makami a fita a je a yaƙi a tilastawa mutane su karɓi, a ce sai sun karɓi addini a karɓin ƙiya. Wannan cibiya ta yi nasarar samar da wannan fitaccen malami Sheikh Mukhtar Al-Kunti. Kuma rubuce-rubucensa yana ɗaya daga cikin wato littattafan da suka fi yawa a wannan cibiya. Watakila irin bambancin irin wannan fahimta tasa da sauran waɗanda suke da wani ra'ayi daban, da haka watakila ta sa suka ga kawar da irin waɗannan cibiyoyi shi ne mafi alheri da abatu. Saboda irin wannan bambancin na ra'ayi na fahimta a kan menene jihadi, kuma menene kasudinsa. In baka manta ba, yan shekarun nan wasu daga cikin ƙungiyoyin da suke da irin wannan bambancin ra'ayi sun wato farmaki irin waɗannan wurare. Kuma shi wannan gida na Timbuktu, gidan tarihi na Timbuktu yana ɗaya daga cikin wuraren da ake cewa wato suka sa a gaba saboda ɗan wannan bambanci na wato fahimta akan menene jihadi da bambancin jihadi na yaki da jihadi kuma na gyaran zuciya.
Sai kuma kashi na biyu kuma da ƙarshe na ansar tambaya kan musabbabin faduwar darajar naira a Najeriya. Idan mai tambayar Garba na Halikamba na tare da mu, ga dan abin da ya rage na ansar da wakilin mu a Shiyar Adamawa Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Ahmad Tukur Umar na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola Adamawa Najeriya, wanda ya ci gaba da cewa
to mu dauka kaman rage darajar kudi ko kuma devaluation da gwamnati ta yi ainihin da dollar tana sayarwa official market wato around naira 460 ko da 61 sannan kuma na bayan fage kuma parallel market ana sayarwa kaman 700 zuwa 800 har ma 900 ko lokacin da ya kai gwamnati ta ga wannan akwai abubuwan da yan kasuwa suke samun alfarma anan ana kiran shi arbitrage wato kaje ka sayi naira dollar a kasuwan gwamnati wanda take da sauki mu dauka 460 sannan ka kuma ka koma bayan fage ka sai da shi 800 ko 900 riban tana yawa to wannan yana kawo matsaloli sosai shi yasa gwamnati ta ce to abinda za ta maida canjin naira wanda gwamnati ta kayyadar da kuma wanda kasuwanni suke sayarwa ya zama daya to yin haka din yana da wahala saboda tattalin arzikin mu bashi da karfi sannan kuma akwai abinda gwamnati take kira akwai abinda ake kira economy wato leakages akwai huji ne ko ya za a ce ban sani ba wanda yana nan da yawa za a iya fitar da abu za a iya shigarwa za a iya boyewa gwamnati ba za ta iya gane ba so wayannan matsalolin suna nan naira ba za ta samu darajar ta ba sannan kuma in babu zaman lafiya a kasa mutane suna ta fada anan babu zaman lafiya yawa ce kidnapping zionist masu sace mutane kenan da kuma sauran abubuwa da suke tashi a kasan yakan sa mutane da yawa su suka kudaden su zuba kasa ba so wannan zai sa shi ma za a ci gaba da shan wahalan faduwar darajar naira da kuma rashin kudi a hannun mutane yasa kamfanoni ba za su iya sayarwa ba da kuma faduwar darajar naira zai sa mutane ba su da kudin da za su sayi abubuwan da ma ko an yi su kayan sayarwa ba su da wannan kudin wato purchasing power na mutane ya zube sannan ko kamfanin sun yi kaya ba mai saya saboda kuma ainihin cost of production wato kudaden da gwamnati ko kamfanoni suke zubarwa ko kuma suke siyan kaya ko kuma suna producing kaya yakan tashi wannan zai zama babban matsala shi ma yakan sa naira din ta cigaba da faduwa sannan kuma mun dauki issue na zuba jari kamfanonuka da yawa saboda rashin zaman lafiya da wasu abubuwa wanda suka kamanci haka suka sa kamfanoni sun gudu Najeriya mu dauka su issue na kidnapping sace mutane da kuma rashin zaman lafiya tsakanin kabilu a Najeriya yasa mutane da yawa kamfanoni sun tashi sun bar kasan da kuma wani lokaci suna ce hostile environment wato ko mutanen Najeriya wasu kamfanoni ba son wani kamfani ta zuba jari anan saboda kar ya zama musu challenge competitor kenan a turance to wayannan abubuwa dukkan mun tattara su zamu san su suka jawo matsalolin da muke ciki sannan kuma mun duba ma ainihin duniyan gaba ɗayan ta yanzu kasashe da yawa suna fama da wayannan matsalolin da muke famu amma kokarin da gwamnati za ta yi shine zai kawo ƙarshen wayannan matsalolin to da fatan na ansa tambayoyin da ake so
to sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin waɗanda suka ansa mana tambayoyin Dr. Ahmad Tukur Umar na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola Adamawa Najeriya da Malam Balankaru da ke Abuja da wakilin mu a Shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da producer mu da engineer mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe idan Allah ya kai mu wassalam
a gaida Ibrahim Garba yanzu kuma sai
wasanni a takaice
kungiyar kwallon kafa ta Newcastle United ta amince da karbar aron dan wasan Chelsea Lewis Hall bisa sharadin sayar da shi a kaka mai zuwa Hall mai shekaru 18 wadda wasan farko da ya doka wa Blues a gasar Premier shine wadda suka yi rashin nasara a hannun Newcastle da kwallo daya da nema a watan Nuwamba na shekara ta 2022 bayanai dai sun ce kudaden da kungiyar za ta biya gabanin karbar shi a kaka mai zuwa zai kai fam miliyan 20 28 da ƙarin allowance na fam miliyan 7 na daban. Kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta sayi Wataru Endo daga Stuttgart SV kan euro miliyon 19, kwantiragin shekaru 4 ko da shige. Har yanzu ana ci gaba da cike-ciken takardun izinin aiki. Endo dan Japan mai shekaru 30, bayanai da yana nuni da cewa Liverpool za ta yi amfani da shi ne don cike gurbin Asido da ya kubuce mata da kuma Livia, waɗanda dukkaninsu suka tafi Chelsea. Yunkurin komawa Bayern Munich da tsohon mai tsaron ragan Manchester United David De Gea ke yi ya fuskanci koma baya. Tsohon mai tsaron ragar ɗan asalin ƙasar Spain yanzu yana zaune ne babu kungiya tun bayan raba gari da ya yi da Manchester United a ƙarshen kakar da ta gabata. Idan muka leka ɓangaren wasannin da ake bugawa na cin kofin duniya na mata zalla, inda gobe ne ake sa ran buga wasan ƙarshe, wato final tsakanin kungiyar kwallon kafa ta mata zalla na ƙasar Spain da kuma kungiyar kwallon kafa ta mata zalla na ƙasar Ingila. Kungiyar kwallon kafa ta Paris FC Germany ta amince da yarjejeniyar sayar da dan wasanta na gaba dan asalin ƙasar Brazil, wato Neymar, ga Al Hilal ta Saudiya akan farashin euro miliyan 90, inda yanzu zai rika karbar albashin euro miliyan 150 a Saudiya, wato ninki 6 na albashin da Paris FC Germany ke bashi, kwatankwacin naira miliyan 126 kenan a kudin Najeriya. A bangare guda kuwa, Chelsea na da sha'awar daukar dan wasan gaba na Amerika Florin Blogom daga Arsenal, wadda ta tsaya shi akan fam miliyan 50, yayin da ita Monaco ma ke da sha'awar dan wasan, amma Inter Milan ta fasa a daukar sa yanzu. Manchester City na da yakinin cewar dan wasan gefe na kasar Portugal Bernardo Silva mai shekaru 29 zai sanya hannu kan sabuwar kwantiragin da kungiyar, duk da jita-jitar da ake ta yi akan makomarsa a kakar wasar bana. Manchester United na ci gaba da tattaunawa don sayan dan wasan baya na North Rylan Joy Evans, inji coach Iran Tinghan. Evans mai shekaru 35 ya koma Manchester United ne kan dan gajeren wa'adi a watan da ya gabata domin buga wasan share fage na kungiyar. Yanzu haka dai yarjejeniyar ta kare, kuma yayin da tafiyan Harry Maguire zuwa West Ham ta titira, Tinghan ya ce United na tattaunawa kan kawo Evans. Kan yarjejeniya na dindindin, Evans ya buga wa United wasanni 198 kafin barin sa kungiyar a shekara ta 2015, bayan da ya lashe kofin gasar zakarun Turai da na Premier League sau uku. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu Lado, yanzu kuma ga labarai a takaice.
To Hafiz, a takaice, karon farko tawagar kungiyar kasashen ECOWAS ko CEDEAO ta sami ganawa da shugaban majalisar sojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Niger Abdulrahman Tchiani a ziyarar da suka kai karo na biyu a Yamai babban birnin kasar a yau Asabar. Tawagar ta ECOWAS karkashin jagorancin tsohon shugaban Najeriya Abdulsalami Abubakar ta kuma sami ganin hanbararren shugaban kasar Muhammad Bazoum a inda sojoji ke tsare da shi tun ranar da aka yi masa juyin mulki. Babban birnin yankin arewa maso yamma na Canada ya zama wayan ba kowa bayan kusan dukkan mazauna birnin sama da 20,000 sun fice, yayin da wata babbar gobarar daji ta tashi a kusa a lardin British Columbia da ke kudu. An fadawa mutane dubbai da su bar gidajensu, yayin da jami'an kashe gobara ke fafatawa da wata wutar da ta auku, wato ta aukawa gidaje da ci. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky yana kan ziyarar aiki a kasar Sweden a yau Asabar, inda zai gana da jami'an gwamnati da Sarki Karl da kuma Sarauniyar Silvia. Wannan ce ziyarar farko da shugaban na Ukraine ya kai a kasar ta Sweden tun bayan da Russia ta mamaye Ukraine. Kasar Sweden ta sauya manufofinta tsawon lokaci na rashin kin marawa Ukraine baya da makamai da sauran tallafi a yakin da take yi da Russia. An kama wani ɗan kasar Switzerland a kasar Myanmar da ke ƙarƙashin mulkin soji da laifin shirya wani fim da ake zargi da cin mutunci addinin Buddha, kamar yadda kafafen yaɗa labaran kasar suka ruwaito a yau Asabar. An kama Didier Nussbaumer mai shekaru 52 a ranar 8 ga watan nan na Agusta tare da wasu 'yan kasar Myanmar 13, ciki har da wata yarinya 'yar shekara 12, inji jaridar Myanmar Aline.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faruku sanyi ne da ya karanto labarai da Juliet Expression da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya.